4:27, 4:28, 4:29, and now 4:30.
Jirgin da ya fara daga 1 har zuwa 430 kenan a lokacin da injiniya Aisha Tudairu Ahmed Binani ta yi wa mazaje biyar mummunan kaya a jihar Adamawan yayin da ake gudanar da zabogan fidda gwani na jam'iyyar APC na jihar da yake gudanar da jawabi shugaba wanda ya wakilci wannan zaben wanda kuwa uwar jam'iyyar ta yi koshi daga birnin tarayya Abuja Honorable Gambolawan wanda yake a daidai wannan gabar lalle injiniya Aisha Tudairu Ahmed Binani ita ce wanda ta lashe wannan zaben da ƙuri'u 430 daidai
Daniel Amin got 430 votes. Binani is declared the winner of this fight.
Da take gudanar da nata jawabin injiniya Aisha Tudairu Ahmed Binani wadda ita ce sanata mai fitar Adamawa ta tsakiya a majalisar dattawa na tarayyar Najeriya kuma ita ce wadda ta yi nasarar zama yar takara na neman kujerar gwamna a jihar a garin jutan jam'iyyar APC kuma ita ce mace ta farko da ta samu shaidar shiga takarar kujerar gwamna a zabe mai karatowa a Najeriya ta koyi nata jawabi tare da nuna godiya da kuma kira ga ƴaƴan jam'iyyar kan cewa sa da kai domin su tafi tsintsiya madaurin ki daya.
And that is why we must work together to ensure victory for APC in order for all our party members to once again have a government that is our own.
Daga nan kuwa mata a jihar Adamawa suka ɗebi guda tare da nufin cewar lalle kuwa alamu ya nuna su ma za a dama da su a duniyar siyasar Najeriya duba da cewa sun fara samun gurbin shiga takara har ma na neman kujeran gwamna kuma a jihar Adamawa wata doron Allah wadda ta buƙaci da a saka yi sunanta ta koyi mana ƙarin bayani wadda na yi mata tambaya kan cewa ko menene ma za ta ce akan wannan batu
na farin ciki da wannan samun takaran da tare domin wannan abin alfahari ne a wajen mu mata domin ita ce mace tilo a Najeriya da ta samu wannan takara don haka muna kiran duk mata da su fito su ba ta goyon baya mu kafa wannan tarihi a jihar Adamawa
an ko gudanar da zaben ne a dandalin belin kallo na Lamido Silma da ke nan Yola a jihar Adamawa ƴan takara shi da ne suka shiga neman wannan zaben wanda suka haɗa da Honorable Wafarni Taiman wanda ya zo da ƙuri'u 21 sai kuma Umar Mustafa wanda ya zo da ƙuri'u 39 sai kuma Abdulrazak Namdas wanda ya zo da ƙuri'u 94 Bindo Umar Jibrilla wanda ya zo da ƙuri'u 103 shi ko Malam Nuhur Bado ya zo da ƙuri'u 288 Injiniya Aisha Tudairu Ahmed Binani wanda ta lake zaben tana da ƙuri'u 430 daidai Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. Yeah.